Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Yau ranar Asabar 22 watan Janairu shekarar 2022. Ga labaran duniya. Mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Mayakan ƴan ta'adda sun kashe mutane biyu tare da yan garkuwa da kananan yara 20 a jihar Barnan, Najeriya, inda ƴan ta'adda suka shafa sama da shekaru 10 suna tayi da kayar baya, kamar yadda wani shugaban al'umma da mazauna yankin suka bayyana a jiya Juma'a. Hararren ranar Alhamis a ƙauyen Piemi dake kusa da garin Chibok, inda shekaru 8 suka gabata mayakan Boko Haram suka sace ƴan mata ƴan makaranta sama da 200 a wani harin da ya janyo cece-kuce a duniya. A yammacin ranar Alhamis ne mayakan kungiyar IS dake yammacin Afirka ISWAP suka kai farmaki garin Piemi, inda suka kashe maza biyu tare da kwaci ƴan mata 13 da maza 7, kamar yadda mazauna yankin da shugaban al'ummar yankin suka bayyana. ‘Yan ta'addar ISWAP sanye da kakin sojoji sun fara harbe-harbe tare da farfasa shaguna a ƙauyen tare da ƙona gidaje. Kwamitin ba da shawara na hukumar lafiya ta duniya WHO jiya Juma'a ya ba da shawarar tsawaita amfani da karamar rigakafin coronavirus ta Pfizer ga yara masu shekaru 5-11. Shawarar ta biyo bayan taron da kungiyar kwararrun masu ba da shawara ta WHO SAGE ta gudanar a wannan makon kan allurar rigakafi da tantance maganin na kamfanin. A baya, hukumar WHO ta ba da shawarar rigakafin don amfani ga mutane masu shekaru 12 da haihuwa ko sama da haka. Yayin wani taron ƙara juna sani a jiya Juma'a, shugaban SAGE Alessandro Cravioto ya faɗa manema labarai cewa kwamitin ya ce ya kamata rukunin masu shekaru 5-11 ya kasance mafi ƙarancin fifiko ga rigakafin. Sai dai ga yaran da ke da matsalar rashin lafiya su kasance cikin rukunin masu fifiko. Shawarar da aka bada ga ƙananan yara ita ce a ba su ma'aunin microgram 10 maimakon 30. Labaran duniya da zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Amurka ta faɗi jiya Juma'a za ta dakatar da jirage 44 da za su tashi daga ƙasar Amurka zuwa China daga wasu jiragen ƙasar ta China guda 4 a matsayin martani ga matakin da gwamnatin ƙasar ta ɗauka ya dakatar da wasu jiragen Amurka kan damuwa ta coronavirus. Dakatarwa za ta fara aiki ne daga ranar 30 ga wannan wata na Janairu, tare da dakatar da tashin jirgin Sherman na China daga Los Angeles, kuma zai kasance har zuwa ranar 29 ga watan Maris, inji ma'aikatar sufuri. Shawarar da aka yanke za ta dakatar da tashin jiragen kamfanin Sherman da Air China da China Southern Airlines da kuma China Eastern Airlines. Tun daga ranar 31 ga watan Disamba, hukumomin ƙasar China sun dakatar da zirga-zirgar jiragen sama guda 20 na United Airlines da na American Airlines guda 10 da kuma na Delta Airlines guda 14, bayan da aka sami wasu fasinjoji da gwaji ya nuna suna ɗauke da cutar coronavirus.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Malaika ya kira mu shiga karkashin kasashe azaba ya gina mu, wallahi ina tsoro wannan ranan da zafi mutane mutane an cika kan kabari na ana duba ni wasu na tambaya ko na taba cin basin fulani na gama da rayuwa kaga inda yau za tura ni bayan haka adibi ka sada sabula rufe ni ni da nake takama cewa ba wanda zai iya ni yanzu na rabu da kowa kamar na yi tafiya ni ba ni da umma da baba kuma ba ni da mutane na samu duwa balle in yi kwalisa da tubani okay uncle
Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na gwamma barka da sabon shekara
barka ka dai alheri an shekara lafiya
an shekara lafiya din da yake dai mun ya bare huce a cikin wannan shekarar
haka
mako ɗaya da ban ji duriyar ka ba
gaskiya
kamar an ƙara wata shekara
eh kamar an ƙara wata shekara ce ba
to baba kamar yadda ka ji wannan waƙar bankwana ce mu ma muna bankwana ne da kaunatattunmu kamar yadda ka sani an yi mana rasuwa
haka
ƙarshen makon da ya gabata mai gidan kanwata Linda Yakubu tambaya Jibril Abauci Allah ya ma cikawa a ƙarshen makon da ya gabata muna mika gaisuwa ta musamman ga babban yayanmu yaya jo da iyalinsa da iyalin baba marigayi Reverend Tambaya Jibril baki daya da dangi duka a Bauchi da kuma katangan gwarzi da ma'aikatan asibitin kwararru na jihar Bauchi domin wannan rashi muna kuma godiya ta musamman ga dukkan waɗanda suka taya mu jaje suka kuma karrama mu a wannan lokaci da muka yi wannan rashi Allah ya sa an koma gida lafiya Allah saka da alheri Allah kuma ya kyautata namu ƙarshen duka
kuma amin summa amin to sai kuma gaisuwar ta'aziyya zuwa ga iyalan Malam Garba Sha'ibu Ayalwa Kumasi da shamakin sarkin zangon kuma sai wato baban Sha'ibu Suleiman kenan MB Suleiman na rasuwar mahaifiyarsa Hajiya Aisha Sha'ibu matar Alhaji Alhaji Suleiman MB wanda aka fi sani ta da baba ni kalle to Allah jikanta Allah sa ta huta ya kyautata namu zuwa
amin summa amin to kamar yadda muka saba kafin mu shiga Ghana domin jin waɗannan kana jin waka dai radau radau
kwarai kwa
ashe kuma ba time baya bane ashe kuma kula da
ku sosai kwa
bidon
kwarai kwa ai akwai mawaka
kada kada to kafin mu kai ga gali da aka fi sani da gali one ko
haka
to bari mu sada zumunci gaisuwa ta musamman daga Aliku Auta Aliko Auta kafinta Yalwan Gindin Akwati Barikin Ladin Jihar Plateau yana nema mu Musa da zumunci zuwa ga Dangote da matarsa Aisha Karasuwa Jihar Yobe da Bashir Tela Lafiyan Barebari da Umar Garu da mai ɗakin sawa a Gindin Akwati sai na Lado makanikin injin Gindin Akwati da Tanko Milo direba Gindin Akwati sai Dan Juma mai faci Gindin Akwati da maman Murja mai masa Yalwa sai kuma maman Zahatu mai kifi Yalwa da Aisha maman Barkindo Ghana Rob da kuma Lubabatu matar Shehu Papa Durowan Babuji da Ibrahim Musa wadada JT Love G Kanduna da fatar an tashi lafiya
to sai kuma wannan gaisuwar a bare huce daga Ali Abdullahi Dorin Baga yace zuwa ga fili a bar ya huce da mika gaisuwa zuwa ga Adamu Ali Ungulde da Hamidu Baba Gana Maiduguri da Bukar M Godiba Kukawa da Saji bin Dauda Baturiya da Mutawakkil Gambo Doko da Iliyasu Kedi Dan Bushiya da Alhaji Maihula Askira da Usman Asul Islam Murumti Maiduguri da Malam Sale Adamu Milfo Baga da Baba Kyari Al-Ansar FM Radio Maiduguri da kuma Ali Madu Admo Baga. Yace fatan alkhairi zuwa gare su da fatan san tashi lafiya daga Ali Abdullahi Dorin Baga.
To bari kuma mu nufi kasar Afghanistan wato birnin Kabul kenan. Baba lalle mun yi dogo tafiya
ba karami ba.
To daga Afghanistan, birnin Kabul na Afghanistan, muke nika gaisuwar Abul Yahuce zuwa ga Maryam Muhammad Abdullahi daga Afghanistan da Fatima Musa wa Dabarikin Ladi jihar Plateau, sai Maryam yar Fulani daga Saudiya da Aisha Musa wa Dabarikin Ladi jihar Plateau, da Zainab Ibrahim Musa wada da Aisha Usaini Dangote Karasuwa. Lalle Karasuwa lamba ta fito
haka.
Sai Maimuna Mata Aliko Auta Kafinta Yalwa da mai gabatar da wannan shirin na tsallake ta, sai kuma abokin gabatar wata ba ya gobe bakeri gaisuwa
da lalle
Sadiya yan Sadiya binnin Kabul ta kasar Afghanistan. To Sadiya, muna godiya kwarai da gaske da fatar an shekara lafiya.
To sai kuma gaisuwa da ta fito daga Mahmud Salu Kaure da Moda Zamfara. Yace gaisuwa a Bari Yahuce zuwa ga daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Yace sai kuma mahaifinsa Alhaji Salu Mai Agogo Kaura na Moda da yaya Halima da Ina Rabi Salu Kaura na Moda. Yace da matarsa Gimbiya Sadiya Badamasi da injiniya Kabiru Shehu Kaboshi Kaura da matarsa Anti Shafa'atu Salu da Alhaji Haruna Odi shugaban masu sayar da waki Kaura da kuma Malam Ahmad Telin Gayu bakin kasuwa Kaura na Moda da Malam Nura Bala Vice Principal na Moda Secondary School. Sai kuma Abdullahi Mai Shayi bakin kasuwa Kaure na Moda da Hassan Hoss Mai Hoto Kaure na Moda da kuma Faruku Liman na Kasa Kaure na Moda da kuma Malam Tsoho Mai Wankin Hula. Yace daukacin majalisan shayi da ke masallacin Juma'a na biyu a Kaure na Moda da fatan suna cikin koshin lafiya. Mai gaishe su Mahmud Saulu Kaure na Moda.
To Baba, kamar yadda muke faɗa kullum, ko me kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa su
ko kadan
za mu jabirki nan musamman ma sabili da kaga wannan fitaccen mawaki da ke bakin kofa yana jiran mu
haka. ya shigo ya ci gaba da aiki.
Yawwa, Baraka Bashir ta samu ta yi tattaki har zuwa ƙasar Ghana, inda ta yi mana wannan babban kamu kamar yadda muke faɗa kullum. Waka bakin mai ita ta fi daɗi, sabili da haka bari mu ɗan ba da wuri Baba domin jin hirar Baraka da wannan mawaki da aka fi sani da Galiwan
haka
Ghana, wanda ya fara da bayyana tarihin rayuwarsa.
Sunana Gali, kuma Gali sunana ne na asali, saboda yawanci wasu suka ji sau sunana sai su dauka ko irin nickname ne haka ko wani abu makamancin haka. Wasu ma sai su dinga tantama idan na ce sunana Gali su ce to me yi sunanka na asali, in ce Gali ba wannan ba sunanka dai sosai, in ce sunana. So a takaice dai sunana Gali, an haife ni a kasan Ghana, in the northern part of Ghana. Amma na tashi Accra na yi rayuwa, kuma Accra nake da zama har wa yau yanzu haka.
To a iya cewa Gali ba Hausa ne?
Gali ba Hausa nake ba, ko da yake dai akwai Hausawa cikinmu, amma asali in ce ni Badagombe ne, saboda yaren babana kenan, babana Badagombe ne shi, amma ban tashi ta bangaren babana ba, so asali ni Badagombe.
To me ya ja hankali har aka fara waka?
Kan harkan waka, yanda dai aka yi har hankali na zo ta waka, gaskiya ni mai son waka ne sosai. I'm really a music fan, ina son sauraron waka. So akan kai wani lokaci in zan iya jin waka, idan waka ya burge na haka matuƙa, zan bi duk hanyar da zan di in ganin kawai na samu wakan zan nemi pen and paper in rubuta wakan haka kawai ki ga dai ina wakan tamkar nawa ne. So one time I said to myself, I was like, inde ina rubuta wakan mutane kuma ina koyo inda ake yi kuma iya, that means haka kenan ake kamar kera waka. So why don't I try it on my own instead of kullun sai in dinga rubuta lyrics ɗin mutane din. So yanda aka yi kenan, nace ban nima in jarraba dai kawai dai ta hanya na in ga ko zan iya kokari. So yanda dai harkan duka ya fara ya soma kenan. So gradual process na ma soma ne da wani yarin mu annan da ake kira Twiggy Asanti. Daga nan ne na soma. So da yake yaren na koyi yaren na haka, I'm not that fluent, ban iya shi sosai haka ba. So ana nan da was one time da kawai dai irin shawara haka dai nazo. Later on I diverted to English PG. And then alongside I say dai irin dai mutane masu sauraron kuma I'm actually a good listener. Ni ko da yake ina waka ana saulara ta, amma most at times duk anytime da zan yi wani abu da mutane za su dinga magana akai, I try to take a lessons out of what people say about me. Abinda naga idan na dauki na yi amfani da shi ya taimaka min sai in dauki. So cikin dai irin shawarwari haka dai da irin mutane kowa ya dinga fadin albarkacin abinda kake yi sai yauwa. Shine daga baya I was like, let me try Hausa. And that was actually my first time in Hausa. I was like, but dai in jarraba ta bangaren Hausa dai, tunda dai Hausa nake ga na iya speaking sosai haka fiye da duk yaren da na iya yi.
Kana nufi kana jin Hausan har fiye da yarenka da gombanci?
Kin ga dai a bayanin da na yi miki a baya cewa na yi ban tashi ta bangaren babana ba, haka ban sabu da yarensu ba. Yawa, inda na tashi Accra asantanci ake yi, sannan PG English da Hausa. Kuma yawanci mofi speaking Hausa haka fiye da any other language. So that is how come. Koda yake idan muna irin wannan Hausa da kuku gani kuke gaban dabara ne, amma anan irin Hausa na haka Hausa ne. So yanda da aka yake nan, so da na jarraba sai ni da kaina abinda nayi da Hausan da kalmar Hausa sai gaskiya sai ya burge ni fiye da ababen da nake yi a da. Kuma duk wanda zai ji sai su ce a gaskiya ko kai kokarla, this is actually your first time kamar abinda ka rubuta your first time a yauwa na farko, kuma gaskiya kai kokari. So yanda abun ya soma kenan, har daga baya na canza ma kawar komai na ya zo ta bangaren Hausa.
Muna batun shekara nawa kenan da ka fara
Hausan? Na soma shi around 2015 and I became kind of active saboda harkan waka haka, sai ban saka kaina sosai haka dai a ciki ba. It was just a kind of having fun and that stuff like that. So it was around 2015 da na soma ina irin recording demo haka dai. And it was around 2016 na soma shiga kamar manyan studio haka ina aiki. So shekara shida kenan da zan ce dai ina harkan waka.
To muna ta zuba mai sauraro zai so ya ji wasu daga cikin waƙoƙin naka. Akwai wata na wallahi?
Wallahi, yeah, that was actually a collaboration da muka yi dai mu dai within ourselves, ni da NT4 da NASA da Sadiq Technique da Network. Like we just came together, we're like, okay, why not today mu yi wani abu dai like with so yanda dai abin ya zo shi kawai dai shawara ya zo kamar mu yi wani abu dai tare.
To a rera mana.
Wallahi tallahi kaki mu ka ga balai, wallahi tallahi kan ido makiye muke san shayi, yana musu ciwo Allah na tare da mu, yana musu ciwo Allah na tare da mu, ka yana musu ciwo Allah na tare da ni, wallahi tallahi ku ka musu shege ku bani. Bayan shi nake so in zane in daure munafiki mai tumbi shi nake so in bare kafan shi guda zai sare ya sashi da mari ya kware mu yi shi ya kare ka ce da bala'i ya kare ku ji shi wai zai yi da ni da ni. Allah na tare da ni bi da ni mayu wai su shi da ni kowa ya san gali su fani haka ne baka yadda ba zo ka gane kanka ji ni ka je ka fadi muna fice ka dai ka bari muka zo muka gyara su bata mu mun bar ma Allah ne ya saka ni ga barkira kanka mai waka ta ana tare
me yasa na lura da duk waƙoƙin baka
wani da rap
eh in za a baka
da rap 24 hours just no stop sai dai kawai a sai ta
to kuma na lura da wakokin ka akwai habaiti me yasa ka fi yawan yin habaiti
gaskiya dai bazan iya nuna dalili ba saboda yanda nake waka haka dai na saba magana so kamar yanayin magana ta ne
wata nake wai mutane ne suka saka a gaba yawanci idan wakar ta tashin waka sai kai na mahasada
kinga dai ni haka I'm kind of a hip hop fan of waka kuma yawanci wakoki na hip hop ne So it's just the style, it's the nature of hip hop. Idan kana waka ta hip hop, mutane ji za su dinga yi kamar da su kake duk wanda faransa yana da issue da kai ko yana maka irin wani kallo ko irin wani tunani zan yi waka ne in dinga zubar da wasu kalamai da zaka dauka ta tamkar ma na ji abinda ka faɗa kaina ko ina ji ko ina gane irin tunani da ko irin kallon da kake mu. So haka it's just the nature of
hip hop kamui gaba tunda ni ka zaga tube mai riga na vitamin gidana da girman kan ga kuma kana muna kashi cikin guraba baka ya wani ka fara kai ka je ka tara karbi wanka tara wulga mai ya kama me ya kai ka tsaina ai ka je cin tana in ka nuna to ka zo ka nuna muna ikon ka daga filiki ya makai daga basu yama wasu ba su so mu dace ka ga mu raya bace na ce musu ban da tsara amma wani wai ya yi waye isa ya jadani je ku ce mishi ya ma jadani bani da bani na ce musu ban da tsara amma wani wani ya yi dani ciki su waye isa ya jadani je ku ce mishi ya ma
jadani a gurin kuwa ai ana neman mawaka na Hausa wato ina dai daga cikin wadanda suka daga tutar wakar Hausa yana shiga wato bai saura a zango kadai ba kowa ma wato wakar Hausa ta karbu a wurin mutane da dama to shi wannan gali da sauran su sune suka yi wannan aikin
wato akwai abin da na lura da shi ku gane dai turawan Hausawa ne
Allah ko
ba abin da kerkaji ba ba kerkaji wani dan gane yana Hausa ya miƙe
Hausa in Hausa muke yi ai
in Hausa ina tsaban za ku fidda wani sabon harshe
English da Hausa in Hausa ba
ai shine nace a za ku wannan ya wuce in Hausa nan gaba kadan zai zama wani sabon harshe
iko Allah
turanci ne ba turanci ba Hausa ce ba Hausa ba
duka hada su muke
wani harshen Ghana ne ba harshen Ghana ba
kaji
masha Allah to mun gode to kaga sabili da gudun lokaci tilas mu ja burki nan amma mako mai zuwa za mu dora kan wannan hirin inda yake bayyana waka da tafi burge shi bakan da miye shi
haka
da dai kalubale da yake fuskanta a cikin wannan sana'a da dai sauransu to sai mako mai zuwa ku kasance tare da mu domin jin karin bayanai da kuma waɗansu wakokin na Gali
Gali Wan
Abin shawa You be my baby Kele abin shawa
To baba
You be my baby
Yau labarin da zan baka
To
labarin wani direba ne da ya dauki mahaukaci a mota ba tare mai tabin hankali a mota da ba tare da ya sani ba
Iko Allah za a ja chapta ke dan
a ce za a dawo lafiya shirin ka kenan za a dawo lafiya
to
baba shi wannan direba da ya dauki passenger shi sai ga wani mutum ya shigo da sutura kamar dai ka san yadda ƴan siyasa nan
kamar da gaske
yawa irin babban riga nan da za a ce 1500 1500 ana yafa babban riga ko ta ci ado aska To shikenan ya zauna gidan gaba passenger suna shiga a tasha aka cika mota irin wadanda ake daukan passenger a gefen hanyar nan bakin tasha. Aka cika mota makin kasan a cikin in kuka shiga tasha ne ake karban ga su yan commission da suwaye ake karban.
Eh haka.
Amma duk masu daukan passenger a bakin
baki hanya su ba ruwan su da irin wadannan abubuwa. Yes.
Sai ka yawo sai ka je zaka sauka zaka biya kuɗi. Shike dan mutane suka shiga mota aka cika mota direba ya kama hanya aka yi tafiya kusan kilomita 120
kai
yawa gari na farko da wani zai sauka. To da aka je wannan wurin mutanen farko suka sauka za su sa hannu a jiwo su biya kudin mota kai na gaba da sai kace a baba sai kun biya ba ku tafi kawai sun gode suka yi gaba aka je gari na gaba masu sauka suka sauka za su biya kudi wannan fasin da na gaban nan mai abinu sai ya kare ya fiye musu ya ce a baba sai kun biya
ku yi tafiyar ku
aka tafi har fasin da suka kare ta bai sauki bai sauka mota ba shi kuma mai bari kowane fasin da ya biya ba yana cewa a baba ba damuwa ba tafi kawai ba damuwa ku tafi kawai ina ta godiya da aka je shi ne fasin da na ƙarshe aka kai gari na ƙarshe da direba zai sai shi ke na kai na gaba shi direba yana gani kamar wannan ya
wannan zai ba shi mahadda wani la'ada
yawwa wannan mai kuɗi da mai kuɗi ne zai biya kuɗi har da ya mishi alheri
haka ne
ana sauka direba ya taka burki shikenan sai fasu wannan mai sutura alhaji ya bude kofa kawai ya ranta ta kare ya kwashi gudu ya tsallake titi sai wanda kore shi da direba ya ga haka ya faka mota ya gub shi ma
ya bi shi a guje
mota za ta kade shi zai bi shi a guje ya ci sa'a ya kamo shi da ya kamo shi ya ci kwalan shi shikenan aka fara kasan tasha mutane su kafin ka ce kobin mutane sun taru ya ne menene alhaji me ya faru ga alhaji ya zuba sutura me ya faru shikenan direba yana bayani cewa gashi ya ci ko passenger da mota duk inda abin nan shi ya dauki nauyin cewa zai biya mu passenger da kaza ga ji yace yaushe suka yi haka Fota da ke Gombe jihar Adamawa Najeriya ya aiko gila
ai malam wannan labari ai ba dama
malam baba kila shi ma an baro shi a tasha wani lokaci
wayo Allah
to na ga malam Bajuli na daga mu da hannu sabili da aka tilas mu jabirki nan yanzu a madadin
baba ya ko makeri
alheri yake muku fata alheri da kuma fata albamu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci alheri
wannan shirin da zuwan ku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu da za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashin hausa@voanews.com da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawu lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku.